Hukumomin da ke bayar da tallafi na kasashen duniya sun jima suna kashe makudan kuɗi wajen inganta rayukan 'yan Najeriya. Sai dai har yanzu a wajen kula da kiwon lafiya, kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu yadda ake muradi, domin har yanzu ana samun barkewar cututtuka kamar kwalara da makamantanta a wasu jihohi, abin da ya tilasta wasu daga cikin hukumomin da ke bayar da tallafi su sauya tunani.
Sunana Aminu Liman Sarkis, Amta Ellela, Director, Ministry of Environment. Ita hukumar lafiyar duniya tana ga duk abin da suke yi. Idan ba a kula da lafiyar muhalli ba, to za a yi samu matsala. Da yake aka ga cewa ya za a yi a zo su ba da su ma su zaka ma'aikata kula da muhalli, su ba da wani tallafi, su ba da su kawo wasu abubuwa wanda zai hana a samu yaɗuwar cututtuka irin amai da gudawa da sauransu. Sai suka zo aka ɗauki kowane yanki guda shida muke Najeriya, aka ɗauki jiha ɗaya. A nan arewa maso yamma aka ɗauki Sokoto, kuma a cikin Sokoto aka ɗauki Lokan Gamma ɗaya. A zo a gani ya yanayin muhallin su yake, ya yanayin masansu suke. Ina cikin ni ta kanakar kwamiti wanda muka zagaya a makarantun ne da asibitoci da kasuwanni da motofa da gidan yari da ina, to domin suna son su ga ina ne adda gap inda za su zo.
A binciken da hukumar lafiya ta duniya ta jagoranci gudanarwa a wasu jihohin Najeriya, an gano matsalolin da ke gurɓata muhalli har akai ga samun ɓarkewar cututtuka da suka haɗa da yin bahaya a fili, rashin tsarin makewayi mai tsafta da yadda ake amfani da kashi a matsayin taki a gonaki, da rashin isassun ruwa na kula da tsaftar jiki da muhalli.
Dr. Yahaya Saidu Madaki, lead consultant for Sokoto State Sanitation Safety Planning. Yashe sa WHO ya sa aka yi wannan program ne saboda a hilmantar da state government da mutane cewa dole akwai ruwa, kuma state government yanzu yana ba da alkawari cewa insha Allah, tunda an riga an san cewa in ba ruwa za a samu matsala. Kuma instead za a ce a zo a kawo kudi ana treating mutane, ba gara a yi preventing abun ba, magance shi kafi a kuwan shi.
Har wayo wasu 'yan ƙasa na ganin cewa ko bayan ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin, akwai buƙatar gwamnatoci su kula da tsarin gine-gine a cikin garuruwa ta yadda za a kaucewa cunkoson jama'a wuri ɗaya. Uban ƙasar Gagi Sani Umar Jabi na cikin masu irin wannan ra'ayin.
Yawan ƙaruwar jama'a na ƙaruwa shina hin ƙarhin ɗan hilin da anka bari maraya, mashakar iska, ko wani hili. Yanzu in ka zo gidan da na mutum ɗaya wanda ya rayu da shi shekara 30 ta wuce, yanzu ɗa ne wajen shidda anka raba sun kai aure cikin gidan. Za ka iske wani da bakin baranda a toilet, ko kwanta kai ƙahonka na taɓa da ɗaki zuwa toilet.
A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, hukumomin jihar sun haɗu da jami'an hukumar lafiya ta duniya domin tantance rahoton binciken da aka gudanar da zumuriyar aiki da shi ko za a samu kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan haujin.
Sunana Muazz Abubakar, madawakin Sokoto, Permanent Secretary, Ministry of Environment Sokoto.
Gwamnati ta yi aka kokarin abin take yi bisa abin ta fara. Za a gwada mata ga abin da a matsaloli, ga kuma abin da kamata a yi. Za mu zauna da mu da sauran ma'aikatan ne mu yi abin da ya kamata domin mu magance ko mu rufe waɗannan gibin da ke akwai.
Yanzu haka hukumar lafiya ta duniya na gudanar da wannan aikin a jihohi shida na Najeriya. Idan aka samu biyan bukata, akwai yiwuwar ya game dukkan jihohin ƙasar domin kare lafiyar al'umma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.